Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Tudun Rubudi inda ake ta faman shan mamakon ruwan sama wanda aka waye gari da shi a yau kuma a bisa al'ada a daidai irin wannan lokaci lokaci ne da al'umma suke ta hada-hada to kuma a yau din an waye gari da takaita wannan hada-hada sakamakon ruwa da aka fara yi tunda safiyar yau a daidai wannan lokaci ina tare da wani majidanci zamu so mu ji cikakken suna
sunana Bahari Idris amma ana mun lakabi da Bahari Magambo mai dinki
na'am to malam Bahari mai dinki a daidai irin wannan lokaci magidanta zaka ga tuni an tafi wajen aiki ko kasuwa ko wajen neman abin da za a kawo iyali kai kuma na ganka a kofar gida musamman kana cikin rumfa a zaune yaya yanayin fitar yau
ka san dai yanayin fitar kasuwancin Kano mafi yawancin mutane suna kaiwa 9:30 har 10 kuma kaga ruwan nan an fara yin shi ne kaman karfe 8 zuwa 8 saura to dalilin da yasa kowa in ya fara fita a hankali to kuma ruwan bai dauke ba saboda haka shine za ga mafi yawancin mutane a ga wasu can ma kofar gida su ma suna tsaye suna jiran dai Allah ya kawo madafa ruwan ya dan ja baya tukunna sai a lallaba a tafi inda ake